أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بايحك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لكن يبود قديا سنتبتغ الله سبحانه وتعالى من قوة من قومي وان دي قدر عدوام ودساد وام وان مسلتنا الفردوس وان امبواتا سابون غري اغرن دمغرم جمهوري النجار a wannan malici na juma'a daren subdu 30 ga watan jumadal ula wata na biyar a jerin watanni na musulunci wanda ya daidai da 21 ga watan 11 2025 miladiya insha Allah muna cikin littafin mu na hisnul muslim min azkaril kitabi wa sunna wallafa shehin malami Abu Abdurrahman Sa'id bin Ali bin Wahab Al-Qatani Allah ya jikansa da rahama yau zamu tashi darasi na 21 cikin wannan littafi na Hisnul Muslim zamu tashi akan gaba addu'a ta ruku'i du'a'ur ruku' kenan babi na 17 kenan du'a'ur ruku' addu'o'in da ake karantawa a lokacin ruku'i wale ce du'a'ur ruku' addu'o'in da addu'a da ake karanta a ruku'i kenan mali ya kama na kalla kusan addu'o'i guda biyar ko zikirori guda biyar wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake karantawa lokacin da ya ruku'i kenan zamu yi su ɗaya bayan ɗaya insha Allah zikiri na farko shine subhana rabbiyal azim idan mutun zai ce subhana rabbiyal azim subhana rabbiyal azim subhana rabbiyal azim mafi karanci so uku idan zan karanta sai mu karanta tare subhana rabbiyal azim subhana rabbiyal azim subhana rabbiyal azim kenan wannan zikiri ana karanta shi ne so uku mafi karanci yayin da mutum yayi ruku'i zai karanta subhana rabbiyal azim subhana rabbiyal azim a cikin ruku'i sahabin da ya rawaito wannan zikiri shine Huzaifa Huzaifatu bin al-Yaman yake cewa an Huzaifa bin al-Yaman radiyallahu anhu annahu qala shi Huzaifa yake cewa annan nabi sallallahu alaihi wasallam lalle manzo Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi kana yaqulu fi ruku'ihi subhana rabbiyal azim manzo Allah kasance yana fadi a lokacin da ya ruku'i subhana rabbiyal azim wannan hadisi Imam Abu Dawud da ya rawaito shi hadisi mai lamba 871 wisan swasan ons idan manzo Allah yana cewa subhana rabbiyal azim lokacin da ya ruku'i to nan mali ya kawo salasa marratin ma'ana zai karanta su uku trois fois kenan kina wannan shine mafi karancin abin da ake so mutun ya karanta yayin da ya ruku'i yace subhana rabbiyal azim subhana rabbiyal azim subhana rabbiyal azim kidan da Hausa mutuna cewa subhana rabbiyal azim ma'ana sarki ya tabbata ga ubangiji na al-azim mai girma subhana rabbiyal azim sarki ya tabbata ga ubangiji na al-azim mai girma idan mutun zai maimaita wannan so uku kuma kamar yadda muka yi bayani a baya abinda ake ne subhana ko at-tasbih shine mutun yana tsarkake Allah ne daga dukkan tawaya da naqasu ma'ana duk wani abu wanda yake na tawaya ne ko naqasu to kana tsarkake Allah daga wannan misali kamar da jingina da ga Allah tawaya ne to kana tsarkake Allah game da jingina mai da haka mata yace lam yalid wa lam yulad mattakhadha sahibatan wala walada kinan Allah bai riki mata ba barantana da kinan kuma da gashiyawa da rishin iko duka to shine subhana rabbiyal azim kinan sarki ya tabbata ga ubangiji na mai girma to wannan shine abu na harko kinan mutum zai yi yayin da yayi ruku'i kinan kace subhana rabbiyal azim subhana rabbiyal azim subhana rabbiyal azim kuma mutum yana so yana iya kara abu sa uku saboda ni da mafi karanci mustahabi ne ana so ka karanta sa uku kuma kana iya kara sama da sa uku ko kai so biyar ko kai so bakwai amma zaman to mara ne ampere 3, 5, 9, 11 akwai wanda suke cewa subhana rabbiyal azim wa bihamdihi to wannan karin wa bihamdihi bai tabbata ba a ruwaya daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam abinda duka malaman hadisi suka rawaito shine subhana rabbiyal azim ba tare da karin wa bihamdihi ba lokacin da akai ruku'i daga kenan sai mu kiyaye mu yi abin da ya tabbata kenan subhana rabbiyal azim wannan shine zikiri na farko da ake karantawa yayin da mutun ya ruku subhana rabbiyal azim subhana rabbiyal azim subhana rabbiyal azim zikiri na biyu mutun zai karanta subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma ghfirli subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma ghfirli subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma ghfirli kenan mu karanta tare subhanakallahumma rabbana wa bihamdika اللهم اغفر لي سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي kenan zikiri na gaba bayan mutun ya subhana rabbiyal azim a ruku'i so uku to sai ya ce subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma ghfirli wannan zikiri Aisha yadda Allah tabbata gare ta ita ce ta rawaito daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama an Aisha radiyallahu anha qalat Aisha yadda Allah tabbata gare ta take cewa كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي haja take cewa manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata gare shi ya kasance yana fadi a cikin ruku'in sa lokacin da ya ruku'i wa fi sujudi haka lokacin da ya sujada yana cewa subhanak allahumma rabbana wa bihamdika allahumma ighfir li wannan yazo a cikin hadisin bukhari da muslim Bukhari ya rawaito shi hadisi mai lamba 794 714 Muslim kuma ya rawaito shi hadisi mai lamba 484 A wata ruwaya Aisha da Allah tabbata gare ta take cewa ma sallan nabiyyu sallallahu alaihi wa sallam salatan ba'da an nazalat alaihi idza ja'a nasrullahi wal fath illa yaqulu fiha subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma ghfirli Aisha take cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama bai taba yin sallah ba bayan Allah saukar masa da izaja a nasrullahi wal fath fati sai ya fadi a lokacin da ya ruku'i ko sujada subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma ghfirli tace ya ta'awwalu alqur'ana yana fassara alqur'ani ne wannan yazo a cikin ruwayar muslimu hadisi mai lamba 216 jason says ma'ana a cikin suratul nasr Allah ya ce idza ja'a nasrullahi wal fath idan nasara Allah ta zo maka ya kai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wal fathu kuma da bude garin makka wa ra'aita an-nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja kuma kaga mutane suna shiga cikin addinin Allah tawaga tawaga kungiya kungiya jama'a jama'a dandazo mutane za su ringa zuwa suna shiga addinin musulunci to Allah ya ce idan kaga wannan alama Allah ya baka nasara akan makiyanka Allah ya baka nasara bude garin Makka ta zaman to gari ne na addinin musulunci Allah ya baka nasara addinin ka ba wai da dadi ake zuwa ake shiga ba jama'a jama'a ne tawaga tawaga kabila kabila za su zo lokaci dai duka su shiga addinin musulunci to Allah ya ce idan kaga irin in kaga wannan abin ya tabbata sai Allah ya ce to fasabbih bihamdi rabbika kayi tasbihi hade da yin yabo da godiya ga ubangijinka wastaghfiruhu kuma ka nemi gafarar sa innahu kana tawwaba lalle shi Allah ya kasance mai karbar tuba ne to shine Aisha take cewa to tunda hakan ya faru sai manzon Allah bayan an sako mai izaji annasullahi wal fata to shine yake fassara wannan abin da Allah ya umarce shi ce idan kaga Allah baka nasara bude garin Makka kuma mutane suna shiga cikin addinin ka jama'a jama'a to abin da zaka yi fasabbih bihamdi rabbika kai tasbihi hade da yin yabo da ubangijinka to shine yake cewa subhanaka allahumma rabbana wa bihamdika sai Allah ya ce wastaghfiru kuma kare magafara Allah to shine ake cewa allahumma ghafirli to shine tace yana fassara abin da Allah ne ya sauka masa a cikin suratul nasr to tun daga lokacin manzo Allah mai da duk in zai ruku'i ko zai sujada zai faɗi wannan zikiri yace subhanaka allahumma rabbana wa bihamdika allahumma ghafirli ma'ana tsaki ya tabbata gare ka ya ubangijinmu Rabbana Allah kai ne mahalicin wanda ka kage halittar mu kuma wanda kake kula da lamuran mu kuma kai kake mulkan mu wa bihamdika dukkan yabo da godiya ya tabbata gare ka Allahumma ghafirli ya Allah ka gafarta mini to dan haka kenan ita ma wannan tana daga cikin azkar da ake karantawa a cikin ruku'i mafi karanci mutun ya karanta guda daya kuma mutun yana iya karanta so uku ko so biyar shi ma zaman to amfar kamar yadda Imam An-Nawawi ya bayani akan haka kenan mafi karanci mutum shi wanda zai karanta so daya subhanaka allahumma rabbana wa bihamdika allahumma ghafirli wannan shine zikiri na biyu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake karantawa yayin da ya ruku'i sai zikiri na uku subuhun karanta quddusun rabbul malaikati war ruh subuhun quddusun رب الملائكة والروح سبوح قدوس رب الملائكة والروح شيما wannan zikiri an rawaito shi ne daga Aisha matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama as-siddiqa bintu siddiq yar abubakar as-siddiq Allah ya kara mata yarda da mahaifinta da sauran sabon manzo Allah sallallahu alaihi wasallam gabaki daya Aisha yarda Allah tabbata ga ita cewa anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam lalle manzo Allah tsira da amincin Allah tabbata gare shi kana yaqulu fi ruku'ihi wa sujudihi ya kasance yana fada a cikin ruku'in sa da sujada sa ma'ana lokacin da ya ruku'i ko ya sujada yana cewa subuhun quddusun rabbul malaikati war ruh yana fadin wannan subuhun quddusun rabbul malaikati war ruh kina yana fadin wannan zikiri yayin da ya ruku'i ko ya sujada wannan yazo a cikin sunan na Abi Dawud hadisi mai lamba 872 wisan swasanduz kuma za Allah yana karanta wannan zikiri yayin da ya ruku'i ko sujada yana yana cewa subuhun ma'anar shi shine al-munazzahu an kulli aibin wanda ya tsarkaka daga dukkan wani aibi da tawaya ma'ana subuhun Allah kai ne wanda ka tsarkaka daga dukkan wani aibi daga dukkan wata tawaya dukkan wani defo Allah ya tsarkaka daga wannan quddusun kuma Allah subhanahu wata'ala shine wanda ake tsarkakewa daga dukkan wata tawaya da naqasu ma'ana duka da subuhun da quddusun duka ma'anar su daya ma'ana ana nufin tsarkake Allah daga dukkan wata tawaya da aibi to Allah ya kai matuka ya kai karshi wajen a tsarkake shi daga dukkan tawaya da naqasu quddusun haka Allah shine wanda ya tsarkaka daga dukkan wani tawaya da aibu rabbul malaikati kuma wannan Allah wanda ya zamanto shine wanda ya tsarkaka daga dukkan tawaya da aibu shine rabbul malaikati shine ubangijin mala'iku war ruh da mala'ika jibril kenan nan ya manzo Allah ya kawo rabbul malaikati war ruh kamar yadda yazo a Qur'ani za ku ga an haɗa al mala'ikatu da ar ruh to abinda yake nini da ar ruh din shine mala'ika jibril misali Allah subhanahu wata'ala yana cewa a cikin suratul ma'arij aya ta 4 ta arujul mala'ikatu war ruhu kenan kaga mala'iku suna hawhawa zuwa wajen Allah ai aka ce war ruhu da mala'ika jibril shine ar-ruh saboda Allah an bace shi da ar-ruh a cikin suratul shu'ara ayata 193 sanka 23 yake cewa nazala bihi ar-ruhul amin mana alqur'ani wanda ya saukar da shi daga wajen Allah shine ruhi amintacce shine mala'ika jibril to shine anan Allah yake ne ya ce ubangijin mala'iku da ar-ruh ta'rujul mala'ikatu war-ruhu ilayhi haka a cikin suratul nabai aya ta 38 Allah yake cewa yawma yaqumu ar-ruhu wal mala'ikatu saffa ranar da ar-ruhu zai tsaya da mala'iku za su yi sahu sahu a gaban Allah ranar tashin kiyama to kaga nan an ce ar-ruhu mala'ika jibrilu al mala'ikatu kenan ana nin sauran mala'iku haka a cikin suratul ma suratul qadr shi ma aya ta 4 Allah yake tanazzalul mala'ikatu war-ruhu mala'iku suna saukowa a jallatul qadr tare da mala'ika jibrilu wannan ayat ya to nan me yasa aka kebance mala'ika jibril da aka ce ay tanazzalul mala'ikatu ko rabbul mala'ikati to ai shi ma mala'ika jibril yana cikin mala'iku ko me yasa aka kebance shi wannan kebance shin da aka yi shine malaman balaga suke cewa zikrul khas ba'da al-am shine yake ce al-ittinab a ilimin balaga ma'ana in aka kebance wani abu daga cikin dandazo da yawa to wannan ana nuna cewa wannan yana da falala ta musamman ba dai yake da sura ba to yanzu da aka ce nan rabbul mala'ikatu wa ruhu ai malaika jibril yana cikin malaiku to me yasa ka kebance shi dan annuna cewa yafi sa falala da daraja kuma muna ta ne satin ne gabata addu'ar da manzo Allah yake karantawa ta bude sallah ta dare ai mun ga inda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa nabiyuna haqqun wa muhammadu sallallahu alaihi wasallama haqqun to a annabi shi yana cikin annabawa to amma me yasa ka kebance shi saboda cikin annabawan ya fi kowanne daraja da falala to haka shi ma malaika jibril yadda annabi a cikin annabawa da manzanni yafi su daraja da falala shine shugaban su haka shi ma malaika jibril a cikin malaiku yafi su daraja da falala kuma shine shugaban su yasa aka kebance shi daban to subuhun quddusun rabbul malaikati war-ruhi a wata ruwaya manzo Allah yana karanta wannan salasa marratin yana karanta su uku idan mutum yana karanta su daya ko karanta su uku a cikin ruku'i wannan shine zikiri na uku da ake karanta a cikin ruku'i sai zikiri na hudu Allahumma laka raka'atu wa bika amantu wa laka aslamtu khasha'a laka sami'i wa basari wa mukhi wa azmi wa asabi wa mastaqallat bihi qadami kenan makaranta Allahumma laka raka'atu wa bika amantu ولك أسلمت خشع لك سمعي وبصري ومخي وعظمي وعصبي وما استقلت به قدمي أقول وديزو ما استقل أقول وديزو ما استقلت kenan ko ne ya tabbata ko mutum ya ce mustaqalla ko ya ce mustaqallat haka wasu za su ga alitaisu an kawo mustaqalla wata kuma wasu kuma za su ga mustaqallat kenan ko ne ya zo ne kenan ko ne ana iya hudi ana iya cewa mustaqalla ana iya cewa mustaqallat Allahumma laka raka'atu
Allahumma laka raka'atu
wa bika amantu
wa bika amantu
ولك أسلمت
ولك أسلمت
خشع لك سمعي
خشع لك سمعي
وبصري
وبصري
ومخي
ومخي
وعظمي
وعظمي
وعصبي
وعصبي
وما استقلت به قدمي
وما استقلت به قدمي
كنا ونذكرنا هدوء لأيك كانت أشكر رقوئي صحابين ديرويتو دي منزا الله صلى الله عليه وسلم شيني علي بن أبي طالب yadda Allah ya tabbata gare shi da shi da sauran sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Ali ibn Abi Talib yake cewa annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam lalle manzo Allah tsira da amincin Allah su tabbata gare shi kana iza raka'a ya kasance idan yayi ruku'i qala yana cewa Allahumma laka raka'atu wa bika amantu wa laka aslamtu khasha'a laka sami'i wa basari wa mukhi wa azmi wa asabi wa mastaqallat bihi qadami wannan yazo a cikin sahihu muslim hadisi mai lamba 771 set sans sans kina ali bin abi talib yake ta manzo Allah yana ruku'i yana karanta wannan zikiri a ruku'i kina manzo Allah yana cewa allahumma laka raka'atu ya Allah gare ka ne kai kadai nayi ruku'i wa bika amantu kuma Allah da kai kadai nayi imani a batsayin abun bauta wanda zan bauta masa walaka aslamtu kuma Allah na mika wuyana zuwa gare ka kai kadai ma'ana zan yi abin da ka umarce ni kuma in nisanci abin da ka nemi shine mika wuya zuwa ga Allah kenan aka ce mika wuya ba ana ne ba ko ka zunguru a ko a yaki da ake cewa mutun yayi sumetar ma'ana ya mai kauya ma'ana ya saranda ma'ana ya bada kai yayi da aka yi shi to kai ma ka mai kauya zuwa ga Allah mai kauya zuwa ga Allah shine mi zaka yi abin da Allah ya ce sai fasarar musulunci al-islam ake cewa al-istislamu lillahi mai kauya zuwa ga Allah bi tauhid ta hanya kadai ta shi shi kadai zaka bauta ma wal inqiyad lahu bi ta'a kuma shi kadai zaka yi ma da'a ma'ana da'a abin da yake ni in yace ayi zaka yi in yace a bari zaka bari to ya Allah na mika wuya na gare ka ma'ana zan zamanto ne yin abin da ka umarce ni da nisanta abin da ka nemi sai ka ce khasha alaka sami dan Allah jina ya kaskanta zuwa gare ka jina ya kaskanta zuwa gare ka wa basari haka gani na ya kaskanta zuwa gare ka wa mukhi haka barkona akwai da suke fasara wannan mukh da su ce addimaq mana lesarbo ba sarbo bane ake ni anan kokolwa a larabci aka ce addimaq ko kuma ce almukhu yana daukar ma'anar kokolwa lesarbo din kuma yana daukar ma'anar barugo la muel barugo a cikin kashe jego to shine yake ni da anan wa mukhi haka barugona ya kaskanta zuwa gare ka wa azmi haka kashina kenan kashina to kaga she sai biyo baya ai barugo a cikin kashe ki to bargona haka wa azmi da kashina os kenan haka wa asabi da jijiya ta linar kenan bargona da kashina da kuma jijiya ta duka sun kaskanta zuwa gare ka sai kace kuma mustaqallat bihi kadami da kuma abin da kafa ta take dauke da shi ma'ana duka sauran gangar jikin naka kuma kawa ita ba ita bane ke dauke da sauran gangar jiki ba shine kace mustaqallat bi qadami ma'ana da abin da kawata take dauke da shi shine sauran gangar jikin ka ma duka ya kaskantar da shi sai aka ce gani in kai ruku'i duka ka kan kaskantar da kanka ne zuwa ga Allah to ka nuna jinka da ganinka da bargonka da kashinka da jijiyarka da ma dukkan sauran gabobin da kawaka take dauke da su duka sun kaskantar da kai zuwa ga Allah suna masu bin umarnin Allah Allah ne ya ce ayi da kuma su ma sun yi sun kaskantar da kai wata ruwaya a wata fassara malami suka ce khasha alaka sami dina kaskanta zuwa gare ka ma'ana zan zamanto sai abin da ka yarda ko ka halatta mun in ji shi zan yi haka gani na ma kaskantar da kai zuwa gare ka ma'ana ba zan yi aiki da gani na ba sai abin da ka halatta mun abin da ka haramta mun ba zan yi aiki da gani na ba wajen kallon sa ba wannan ita ma addu'a ko wannan zikiri manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana karantawa a lokacin da yayi rukuyi sai addu'a ta biyar ta karshe wanda malai ya kawo wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake karantawa lokacin da ya rukuyi ita ce subhana zil jabaruti wal malakuti wal kibriyai wal azamati ina mu karanta subhana zil jabaruti wal malakuti wal kibriyai wal azamati سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة shi ma wannan zikiri sahabin da ya rawaito daga manzo Allah tsira da mun ci Allah ya tabbata gare shi ne ake ce mai Auf bin Malik al-Ashja'i shi wannan sahabi Auf bin Malik al-Ashja'i kale yake cewa kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqulu fi ruku'ihi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana fada a cikin ruku'in sa subhana zil jabaruti wal malakuti wal kibriyai wal azamati Imam Abu Dawud ya rawaito wannan hadisi a cikin Sunan Nasa hadisi bi lamba 873 Wisan Swasantrez Manzo Allah yana karanta wannan addu'a da Hausa shine subhana zil jabaruti sarki ya tabbata ga ma'abucin dole aljabaruti daga aljabru ne shine alqahar ma'ana allazi yaqharu alibadi ala ma arada wanda yake tilasa bayinsa akan abin da ya nufa ta, ma'ana Allah shine mai dore. Misali idan Allah ya dora ma masasara babu makawa sai kai ta, dole ne babu baka ya wuce wannan. Kuma Allah ya kaddara mu abu zai same ka, dole ne ya same ka, babu wanda zai kwace ka ko ya tsiratar da kai ko ya hana wannan abin ya same ka, ma'ana Allah shine mai dore. In yace abu ya samu bawa, dole ya same shi. In kaga bai same ka ba, to shine bai nufa ta ba. Amma idza arada shay'an fa innama yaqulu law kun fayakun, ma'ana zil jabarut, Allah mai dole. Kana ji kana gani bakka san yin rashin laye haka zaka yi, kana ji kana gani kana san ka fanta ma a rayuwa ko ka ji dadin Allah ba zaka ji ba, zaka ji ba duk wani abu da Allah, to don haka Allah shine aljabarut, ma'ana ma'abucin dole. In Allah yayi yadda yayi ka, to haka zaka hakura ba yadda ka iya. Kana so ka zama to kana da idanu biya, Allah yake maka kawo ba yadda ka iya, haka zaka ta kasance. To haka shine aljabarut, ma'ana daga aljabru mai tilas, Allah shine ma'abucin tilasawa, ma'ana in yatsa in ya kaddara abu dole ya faru, to dole wannan abin sai ya faru. Wal malakuti, Allah shine ma'abucin mulki, shine al malakuti bi ma'ana al mulk, Allah shine ma'abucin mulki, ma'ana wanda yake mulkin komi da kowa, duk abin da ka gani a duniya da sama da ƙasa, lahu mulku samawati wal ardi wama bainahuma, abin da yake sama da abin da yake ƙasa da abin da yake tsakanin su dukan mallakar Allah ne. To shine mai cikakken mulki wanda yake mallakar komi da kowa. Wal kibriyai, kuma Allah shine ma'abucin al-kibriya, ma'ana al-kibriya shine kasaita daukaka, Allah shine ma'abucin kasaita ta daukaka. Wal azamati, kuma Allah shine ma'abucin girma. Kaga wannan yabo ne akai ga Allah, Allah shine mai dole, mai mulki, mai kasaita daukaka, kuma mai girma. Wa'innan duka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana karanta su a cikin ruku'i. To yanzu ya rage gare ni gare ka, kana karanta su? Shi yasa ya manzo Allah ce sallu kama ra'aytumuni usalli, shi yasa kowa dole kowa ya ma kanshi garan bawon da waiwai a danta hiya. Shin yadda manzo Allah yake sallah haka kake yi? Ka ji dai duka wannan hadisi ne aka rawaito daga sahabban manzo Allah, ga abinda manzo Allah yake karantawa a ruku'i. Yana karanta subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim so uku. Subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ghfirli daya, subuhun quddusun rabbul malaikati wa ruh daya, Allahumma laka raka'atu wa bika amantu wa laka aslamtu khasha laka sami'i wa basari wa mukhi wa azmi wa asabi wa mastaqallat bihi qadami, subhana dhil jabaruti wal malakuti wal kibriyai wal azamati. To wannan ana so mutun ya karanta su, shi yasa su wayannan mustahabi ne karanta su a sallah. In ka karanta su zaka ƙara samun lada, kuma sallar ka zata zamanto tana kusa da sallar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama. Kuma rishin karanta su yana nisanta sallar ka da sallar manzo Allah, kuma da asarar ladar da mutum zai samu yayin da ya karanta, saboda kowace in ka karanta ta ladanta daban ne, kuma koyi ne kai da sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da yace sallu kamar ra'aytumuni usalli. Idan ka kenan kun ga yana daga cikin kuskure da ake yi, kawai daga an yi ruku'i ga mutum ya dace. Shi yasa malamai suka ce dole limamai sun gaba ma mu damar karanta wannan addu'a, saboda yanzu wannan addu'o'in ma in ka iya su ma in ba a baka damar yin su kana iya bance su, kenan dole aka yi ruku'i, kenan liman ya ba ma mu damar su karanta wannan domin su dace da falala da daraja da alkhairan da suke cikin wannan addu'a. Kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar a cikin hadisi cewa ana so mutum ya zamanto ya jima lokacin da ya ruku'i ko ya sujada, saboda lokacin da kai ruku'i ko kai sujada ana kankare ma zunubi. Hadisi daga Abdullahi dan Umar, Allah ya kara yarda a gare shi, yake cewa sami'tu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallama yaqulu, Abdullahi dan Umar yake cewa naji manzon Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi, yana cewa innal abda, lalle bawa mumini musulmi, idza qama yusalli, yayin da ya tashi zai yi sallah, utiya bi zunubihi kulliha, za a zo da zunubansa gabaki ɗayan su kanana da manyan, fa wudi'at ala ra'sihi, sai a tsora su a kansa, wa atiqaihi, da kafadinsa guda biyu, fa kullama raka'a aw sajada tasaqatat anhu, duk lokacin da ya ruku'i ko sujada sai a ringa saryan mai, ana karkabe mai wannan zunuban. Mana manzo Allah ce in ka zo yin sallah, sallah ce ta nafila ko ta farilla, za a zo a zuba zunubanka duka a kanka da kafadinka guda biyu. To duk lokacin da kai ruku'i, iya adadin jima'aka a ruku'i, iya adadin zunuban da za a kankare ma, iya adadin jima'aka a sujada, iya adadin zunuban da za a kankare ma. Wannan hadisi yana cikin sunan ko ko mace yana cikin sahihu ibn hibban ibn hibban ya rawaito shi hadisi mai lamba 1734 imam al-albani ya inganta shi a cikin sahihu al-jami' hadisi mai lamba 1671 1631 to kaga shi dan ne yake shi yasa shi dan saboda sanin wannan falala baya barin kankai ruku'i ka jima saboda ya san in ka jima za ka kankare ma zumi to shi da yasa ka kai zanubin kuma zai barka kai abin da za ka kankare ma to shi yasa kake ganin mutum daga an yi ruku'i wuf an dago daga an yi sujada wuf an dago to na farko zaka haramta ma kanka kenan kankara zanubi saboda ana so ka jima a ruku'i da sujada domin ka samu wannan falala ta a kankare ma zanubi na biyu kuma zaka haramta ma kanka addu'o'in da manzo Allah ke karanta a ruku'i da sujada shi yasa ai muka ga muka samu manzo Allah yana karanta addu'o'i masu yi a ruku'i saboda to ai tunda ana so ka jima a ruku'i to in kai ruku'in shiru zaka yi a'a wayannan addu'o'in ne zaka karanta to shi yasa malami suka ce imamu nan yake cewa koda mutum ma a kaddara baka iya wannan subhanaka allahumma da subhanal qudus to sai kai ta subhanar rabbil azim dan ka jima a ruku'i a kaddara baka iya ba sura azkar din ba kawai kai ruku'i kai ta subhanal rabbil azim dan ka jima domin mi a samu akan kare ma zanubai masu yawa lokacin da kai kai ruku'i na ba gaba kuma idan mutum ya ruku'i yana yin ruku'i ya dago ko yana yin sujada dago to wannan zai haramta ma kanshi sallar shi ta amsa a wajen Allah hadisi ne shi ma inganta daga Abu Hurairah Abdurrahman bin Sakhr ad-Dawsi wanda yana cikin sahihu targhib wa tarhib na Imam Albani hadisi ne lamba 529 manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Abu Hurairah yake cewa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah tsira da amincin Allah tabbata a gare shi yana cewa innar rajula la yusalli 60 sanatan wannan hadisi ya kamata ya tada maku hankali manzo Allah ce lalle mutum zai zamanto yayi sallah ta tsawon shekara 60 la yusalli da kai sallah ta 60 sanatan shekara 60 wama tuqbalu lahu salatun amma ba ta ba amsa mai ba sallah ko daya kudi ba guga mutum ya shekara 60 yana sallah amma manzo Allah ce ba amsa mai sallah ko daya ba to su ka san sahabbai in manzo Allah ya irin wannan ai ka san abin akwai damuwa kai shekara 60 kana sallah to a kaddara a kullum ma sallah nawa muke biyar ne na galisa wasu a shekara 365 wajen sallah nawa to a ce kai shekara 60 so a santa kana sallah amma ko dai Allah bai amsa ma ba to da manzo Allah ya faɗa haka ya sabai hankalin sai tashi sai ya ce li annahu yace to zai ba su amsa tun kafin ma su tambaya saboda da sun yi tambaya yace li annahu la yutimma ruku'a wa la yutimma sujuda saboda bai cika ruku'i bai cika sujuda ma'ana baya nutsuwa a ruku'i baya nutsuwa a sujuda daga ya ruku'i kaf ya dago daga ya sujuda kaf ya dago to wannan bai da sallah saboda mun sani yana daga cikin arkanus salah rukunin sallah shine at-tuma'ninatu wannan a wajen malaman fiqh gabaki daya bidudi sai suna babu sabani at-tuma'nina tana daga cikin rukunin sallah wanda in ba a same ta ba babu sallah dole ne mutun ya nutsu kuma nutsuwan nan shine yayin da kai ruku'i sai gabobinka kowace ta dawo mahallinta kenan kai ruku'i ka nutsu tukunne sai ka karanta subhanar rabbil azim subhanar rabbil azim to amma kai ruku'i Allahu akbar ka dago ka ga wannan babu nutsuwa to wannan manzo Allah ce indai mutun yana sallah bai cika ruku'i bai cika sujjada ba to Allah bai amsa sallah shine buga musu misali irin wannan sallah ko shekara 60 zaka yi kana yi Allah bai amsa kuma ai mun ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wani ban Allah ya zo sallah wanda yake tajisu musiu salatahu wanda ya muna na sallah kaga na farko shi wannan mutumin sahabin manzo Allah ne da yake nan na biyu a masallacin manzo Allah ya sallah na uku a gaban manzo Allah kaga dai falala nawa uku sahabi a masallacin manzo Allah ya sallah kuma a gaban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kaga inda kara ce za a yi wa za a makara wannan sahabin za a makara to amma da yazo sallah ya bubbuga ta da yazo ce assalamu alaikum ya rasulullah manzo Allah ya ce alaikum assalam ya ce irji fa salli fa innaka lam tusalli manzo Allah ya ce ka koma kai sallah domin baka yi sallah ba ya koma irin wannan sallah ya sake dawowa manzo Allah ya ce mai ka koma kai sallah domin baka yi da akai haka hasu uku a na uku ya ce ya rasulullah allimni ya ce inni la usina gaira ya ce ni ba iya wannan ita ce abin da na iya dan haka ka koya mini to a shine a lokacin ya koya mai ce to idan ka tashi sallah ka kabbir kai kabbara sun makara sannan ka karanta fatiha sun ma ta sallah ka mini qur'an sun marka hatta tatma'inna raki'an kai ruku har sai ka nusu to ko ne ka wadan sun marfa hatta tatma'inna raki'an ne koya mai sallah wanda hadisi ne a cikin sahihu muslim wanda imam abu hurairah da to dan haka kenan dai ana so mutun yayin da ya rubu'i ya nutsu kuma ya karanta wayannan azkar din domin mi domin ya samu falala da manzo Allah ya ce idan mutun ya rubu'i ana kankare mai zunubi gurgurdan jumawa sa rubu'i to amma kaga wannan mutane dai ba san shi ba saboda mafi yawanci mu addini mun dauke shi ne kawai abinda ka tashi gani ana yi ba karanta ba kai amma yanzu kun ji hadisi ne daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wanda aka rawaito su daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wanda yake bayanin gashi nan abinda manzo Allah yake karantawa a cikin ruku'i dan haka zamu ci gaba du'a wa rafa'i min ruku'i addu'a da ake da karantawa to yanzu an yi ruku'i kai addu'a a ruku'i ho to kuma yanzu ai in aka yi ruku'i me ake yi dagowa ko to yanzu zamu ga addu'a'in da ake karantawa yayin da mutun ya dago daga ruku'i shine mallam yace babi na 18 du'a wa rafa'i min ruku'i addu'a da ake karantawa yayin da aka dago daga ruku'i to su ma na akalla mallam ya ka mana addu'i guda uku da manzo Allah yake karantawa yayin da aka dago daga ruku'i ta farko zamu karanta ta sami'allahu liman hamida
sami'allahu liman hamida
sami'allahu liman hamida
sami'allahu liman hamida
sami'allahu liman hamida to wannan zikiri sahabin da ya rawaito daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shine Abu Huraira Abdurrahman ibn Sakhar radiyallahu anhu ya dala tabbata gare shi qala Abu Huraira yake cewa anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala lalle manzo Allah tsira da aminci Allah tabbata gare shi qala yace idza qala al imam idan liman yace sami Allahu liman hamida faqulu to ku kuma mamu sai ku ce rabbana walakal hamdu wannan yana cikin sahih al-bukhari hadisi mai lamba 795 to kun yanda ka samu sami Allahu liman hamda manzo Allah yace idan liman yace sami Allahu liman hamda faqulu to ku kuma ku ce rabbana walakal hamd daga mu rike mamu wanda yake sallah a bayan liman idan liman yace sami Allahu liman hamda bai yace sami Allahu liman hamda kai rabbana walakal hamd zaka ce kun ji dai hadisi ne manzo Allah yace idza qala al imam sami Allahu liman hamda ko da wani ya jika an dago daga ruku'i kai ka ce rabbana walakal hamd yace akai haka yake ce mai to gashi na hadisi ne manzo Allah yana cikin sahih bukhari hadisi mai lamba 795 manzo Allah ya ce idan liman yace sami Allahu liman hamda faqulu ku mu wanda kuke bin sha'awa kuke sallah mamu ko to yake ce rabbana walakal hamd to amma idan kai dai ne kake sallah to wannan zaka ce sami Allahu liman hamda rabbana walakal hamd shi ma liman yace sami Allahu liman hamda rabbana walakal hamd kenan mutun dai ne aka huda shine mamu kai mamu kai ne ba zaka ce ba sami Allahu liman hamda kai abinda zaka ce rabbana walakal hamd daga kenan wannan sami Allahu liman hamida ya hada wanda suke hudunsa ko mutun dai in yana sallah ko liman amma mamu wanda yake bin liman sallah ba zai ce sami Allahu liman hamda ba saboda manzo Allah ne yace idan liman yace sami Allahu liman hamda to ku mamu da kuke bayan sa ku ce rabbana walakal hamd me ma'anar sami Allahu liman hamida ma'anar shi shine sami'a asali sami'a shine Allah ya ji liman hamidahu ga wanda ya yabe shi ko ya gode masa to amma nan abinda ake ni da sami'a shine alqabulu wal ijaba karba ma'ana Allah ya karba ga dukkan wanda ya yabe shi ya gode masa shine ma'ana sami Allahu liman hamida ma'ana Allah ya karba shi kenan ai ajaba du'a man hamidahu wastajaba Allah ya ji kuma ya karba shine ma'anar sami'a idan daga ka zo ka ce sami'a Allah ya ji Allah ya ji ajaba ya karba kuma wastajaba kuma ya amshi kenan addu'a duk wanda ya karanta wannan yace sami'a Allahu liman hamida kenan shine ma'anar sami'a Allahu liman hamida ma'ana Allah ya karba ga dukkan wanda ya yabe shi ya gode masa zikiri na gaba shine rabbana walakal hamdu kenan mutum zai ce rabbana walakal hamdu duk da wannan yazo da siga guda hudu amma zamu karanta wannan din da ya kawo rabbana walakal hamdu mu karanta shi rabbana walakal hamdu
rabbana walakal hamdu
ya kashi ade hamdan
hamdan
kaseeran tayyiban
mubarakan fi
rabbana walakal hamdu
rabbana walakal hamdu
hamdan
kaseeran
tayyiban
mubarakan fi
sahabin da ya rawaito wannan shine rufa'atu bin rafi sunan shi shine yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance kana rasulullah sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya kasance iza rafa'a sulbahu min ar-raka'ati yayin da ya dago bayan sa daga ruku'i yaqulu yana cewa rabbana walakal hamdu hamdan kaseeran tayyiban mubarakan fi shi ma ne yazo a cikin bukhari hadisi mai lamba 719 kenan manzo Allah yayin da ya dago kenan yayin da ya miƙe tsaitak yana cewa rabbana walakal hamdu daga kenan shi sami Allahu liman hamda shi ta dago ake da shi lokacin da kai ruku'i to zaka dago ne da sami Allahu liman hamda ba sai a miƙe tsaitak ba ne ake sa sami Allahu liman hamda ma'ana kai ruku'i sami Allahu yaka tashi da sami Allahu liman hamda to shi kuma rabbana walakal hamdu kana tsaye ne chak yaka ce rabbana walakal hamdu idan ya zaman to liman ko kuma wanda yake sallah shi daya amma mamuwa tunda shi ba ya sami Allahu liman hamda to shi zai taso ne da rabbana walakal hamdu lokacin da liman ya ce sami Allahu liman hamda to kai kuma lokacin zaka dago da rabbana walakal hamdu yaka ida sata a tsaye hamdan kaseeran tayyiban mubarakan fi to rabbana walakal hamdu an rawaito nau'i guda hudu daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ɗaya daga wannan sahabi Abi Rufa'a ɗaya kuma daga Abu Huraira ɗaya kuma daga Abdullahi ɗan Umar ɗaya kuma daga Abi Rufa'a ta farko shine dan mu bambance su na farko annabul awwal shine kace rabbana lakal hamdu yake huda wawo rabbana lakal hamdu rabbana yake huda wawo rabbana lakal hamdu shine nau'i na farko ya zo a Bukhari da Muslim Bukhari hadisi mai lamba 789 729 Muslimu hadisi mai lamba 392 392 annabi sani nau'i na biyu sai ka kawo wawo rabbana walakal hamdu shine nau'i na biyu na farko babu wawo rabbana lakal hamdu koi na biyu rabbana walakal hamdu shine nau'i na biyu shi ma ya zo a cikin Bukhari da Muslim Bukhari hadisi mai lamba 732 Katsan Tarandi Muslim hadisi mai lamba 411 Katsan Ons Annabi Salis nau'i na uku sai ka kala Allahumma sai ka huda wawo Allahumma rabbana lakal hamdu yana yanzu ana harin da kace rabbana lakal hamdu sai ka kara ko Allahumma kare Allahumma rabbana lakal hamdu Allahumma rabbana lakal hamdu shine nau'i na uku shi ma zo a Bukhari da Muslim Bukhari hadisi mai lamba 796 796 Muslim hadisi mai lamba 409 katsanif na hudun shine Bukhari kada ya rawaito kenan nau'i na 1 da na 2 da na 3 duka mutafaqun ne alai Bukhari da Muslim duka su rawaito annabi rabi shine kace Allahumma rabbana sai ka kara wawo Allahumma rabbana walakal hamdu shi wannan Imam Bukhari kada ya rawaito shi hadisi mai lamba 905 katrobenkens to da haka kenan malami suka ce to duka wannan na uku mun fitan da arwato shi daga manzo Allah kuma manzo Allah yana karanta su ne a lokuta daban-daban ma'ana ba a lokaci ɗaya bane duka zaka ce rabbana lakal hamdu rabbana walakal hamdu a yana caccanzawa ne yana modification yana tanawu to shi yasa malami suka ce kenan abinda ake so mu ma mu ringa tanawu saboda kowanne falle shi daban ba su kare ko guda ɗaya kullun a sallah rabbana lakal hamdu zaka ringa yi ko Allahumma rabbana lakal hamdu ko Allahumma rabbana walakal hamdu hudin duka ake so kai kuma wannan hudun duka kana iya applicants ka dabbaka su a sallar da take da raka'a hudu kamar azhar la asar isha'i a raka'a farko yake rabbana lakal hamdu rabbana walakal hamdu allahumma rabbana lakal hamdu allahumma rabbana walakal hamdu ka samu ladan kowani a ciki haka yi mun ka kokari mu ringa dabbaka wannan dukan su sun tabbata daga manzo Allah kuma mun ji duka a Bukhari da Muslim na karshen ne ma kadai a Bukhari kadai yazo shine allahumma rabbana walakal hamdu kuma kana so ka bambanta su shine na farko rabbana walakal hamdu daya rabbana yake huda wawo rabbana walakal hamdu rabbana lakal hamdu na uku allahumma rabbana walakal hamdu na uku allahumma rabbana yake huda wawo lakal hamdu allahumma rabbana lakal hamdu wannan sunan na uku guda hudu da suka tabbata daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wanda yake karantawa yayin da ya dago daga ruku'i na gaba sai mutun ya ce hamdan kaseeran tayyiban mubarakan fi hamdan yabo mi yawa ai ka ce rabbana walakal hamdu ma'ana rabbana ya ubangijinmu walakal hamdu yabo da godiya tabbata gare ka kai kadai wani irin yabo da godiya yake ce hamdan kaseeran yabo da godiya mai yawa tayyiban kyakkyawa daddada in aka ce at-tayyib abin da yake kyakkyawa daddadan abu to yabo da godiya tayyiban kyakkyawa mubarakan fihi abin sanya mu albarka a cikin sa kenan yabo da godiya ga Allah abin sanya mu albarka ne shi yasa duk wanda yake yawan yabo da godiya ga Allah to Allah zai sanya mai albarka a rayuwarsa shi yasa ake so musulmi a koda shi ka ringa zaman tuwa alhamdulillah shi yasa manzo Allah ya koya mana yace kamar yadda zamu zo mu gani a cikin nan isin musulmi a nan gaba manzo Allah sallallahu alaihi wasallama idan abin farin ciki ya same shi yana cewa alhamdulillah allazi bi ni'matihi tatimmu salihat idan wani abu ya zo masa akasin na farin ciki yana cewa alhamdulillah ala kulli halin kana mun gode ma Allah a kowane yanayi wani zuban kuma yana cewa alhamdulillah ala kulli halin wa na'uzu billahi min hali ahlin nar muna yabo ga godiya ga Allah a kowane yanayi a kowane hali kuma muna neman tsaron Allah kada ya zamanto mun kasance muna da dabi'u da halayya ɗan wuta shine na'uzu billahi min hali ahlin nar Allah tsare mu daga halayya da dabi'un ɗan wuta daga kenan shi yasa ake so mutum ya zamanto mai yawan yabo da godiya ga Allah a kowane lokaci saboda mi yin hakan yana sama mutum albarka to shine manzo Allah ya ce hamdan kasiran tayyiban mubarakan fi yabo da godiya mai yawa kyakkyawa abin sanya mu albarka a cikin sa bayan wannan kuma sai ya ce mil as-samawati wa mil al-ardi wa ma bainahuma wa mil amashita min shay'in ba'd ahla sana'i wal majid ahqu ma qala al-abdu wa kulluna laka عبد اللهم لا مانع لما اعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد wannan mil as-samawati hada take da wannan rabbana walakal hamdu hamdan kaseeran tayyiban mubarakan fi mil as-samawati hada sige makaranta ta mil as-samawati
mil as-samawati
wa mil al-ardi
wa mil al-ardi
wa ma bainahuma
wa ma bainahuma
wa mil ama shi'ta min shay'in ba'd
wa mil ama shi'ta min shay'in ba'd
ahla as-sana'i wal majid
ahla as-sana'i wal majid
ahaqqu ma qala al-'abd
ahaqqu ma qala al-'abd
wa kulluna laka 'abd
wa kulluna laka 'abd
اللهم لا مانع لما اعطيت
اللهم لا مانع لما اعطيت
ولا معطي لما منعت
ولا معطي لما منعت
ولا ينفع ذا الجد منك الجد
ولا ينفع ذا الجد منك الجد
wannan shine zikiri na uku da ake karanta kenan na farko sami Allahu liman hamida ya biyu rabbana walakal hamdu hamdan kaseeran tayyiban mubarakan fi mafiyancin mutane bakin nan suka iya to akwai na uku shi ma gashi nan manzo Allah yana karanta mil as-samawati mil ardi shi ma wannan duka sai wani dagowar rukui ta huje ganin mutanen mu ana dagowar rukui sami Allah Allahu akbar an dai rukui kaga anan ma rubi ya samu daman ma da zai hamdan kaseeran tayyiban barakan fi baranta na zo karanta wannan to wannan zikiri an rawaito shi ne daga babban sahabi Abi Sa'id al-Khudri Sa'ad bin Malik bin Sinan yadda Allah tabbata gare shi kala yake cewa kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah tsira da mun ci Allah sabata gare shi kasance idza rafa ra'sahu min ar-ruku'i dan ya dago kansa daga ruku'i kala yana cewa rabbana lakal hamdu ya ubangijinmu dukkan yabo da godiya tabbata gare ka mil as-samawati yabo da godiyan da ya cika sammai wa mil al-ardi yabo da godiyan da ya cika kasai guda bakwai sammai bakwai kasai bakwai Allah subhanahu wataala a cikin surat at-talaq aya ta ƙarshe ta 12 yake cewa Allahu allazi khalaqa sab'a samawati Allah shine wanda ya halicci sammai guda nawa sab'a yace guda bakwai yace wa minal ardi misla wannan yace haka kasai su ma kwatankwacin wannan adadin su ma guda bakwai sai ta za ta tambaye ka wata aya ce a Qur'ani Allah ya ce ya halicci tunda a Qur'ani akwai ayoyi da Allah ya ce ya halicci sammai guda bakwai to amma kasai wa su guda nawa ne to wannan aya ce ta nuna ta kasa ita ma guda bakwai ce saboda Allah ya ce wa minal ardi misla hunna ai misla as-samawati sab'a shine ake ne misla hunna ma'ana yadda Allah ya halicci sammai bakwai to haka su ma kasa kasai bakwai ne to yabo da godiyan da ya cika sammai bakwai ya cika kasai bakwai wa ma bainahuma yabo da godiyan da ya cika abin da ke tsakanin sammai bakwai da kasai bakwai wa mil amashita min shay'in ba'd kuma yabo da godiyan da ya cika ma shi ita abinda kaso ya Allah min shay'in na daga abinda kaso ba'adu bayan sammai da kasai da abinda ke tsakanin su ahla sana'i Allah kai ne wanda ka tantance yabo wal majid da girmamawa al athna'u shine al wasf al jamil wal madh asifanta mutun da abu mai kyau da yin yabo gare shi mai kyau, ma'ana as-sana'u shine al-madu yabo, Allah shine wanda ya cancanci a yabe shi. Wal majid, al-majid shine al-azmatu, Allah shine wanda ya cancanci a girmama shi. Haqqu ma qala al-abdu, kuma mafi cancantan abinda bawa ya kamata ya fadi shine ya ce alhamdulillah, ya bude godiya tabbata ga Allah, kuma ya girmama Allah, kuma ya yabi Allah. Wannan shine mafi cancanta abinda bawa zai fada. Wa kulluna laka abdun, kuma ya Allah dukkan mu bayi ne gare ka. Allahumma la mani'a lima a'taita, ya Allah babu mai hana abinda ka bayar. Shine la radda li fadli, malla ne ba ce ka da wata falala, da wata rahama, da wata baiwa, babu wanda isa hana. Shine Allahumma la mani'a, babu wanda isa hana lima a'taita, abinda ka bayar. Da abinda Allah ya so ba ma bawan sa, inda mutanen duniya za su haɗu don su hana wannan abin ga yiwuwa. Shine a wani hadisi manzo Allah yake cewa meke da suna wajtama'u ala an yanfa'uka bi shay'in lam yanfa'uka illa bi shay'in qad kataba wallahu laka, wala in ijtama'u ala an yadruka bi shay'in lam yadruka illa bi shay'in qad kataba wallahu alayka. Manzo Allah ya ce da mutanen duniya za su haɗu, ala an yanfa'uka bi shay'in, akan su amfane ka da wani abu, ko wani irin abu ne, Allah ce lamin fa'uka, za su yi amfani da kai ba da wannan abin ba, sai abin da Allah ya rubuta ma. Illa akataba Allahu laka, abin da Allah ya rubuta ma za ka samu. Wala in ijtama'u ala an yadruku, kuma da mutanen duniya za su haɗu akan su cutar da kai da wani abu, Allah ce lam yadruka illa bi shay'in qad kataba Allahu alayka. Idan haka, shi yasa aka ce mutum bai kamata bai tada hankalinsa, duk abin da Allah ya rubuta za ka samu. Barazana mai barazana, cika baki mai cika baki, kai tada ma hankali, tunda Allah ne yake barowa mutane ba. Tunan Allah duk wanda ya nufa ce shi da wata falala ko baiwa ko rahama ko ma menene, to babu wanda ya sai hana. Da haka in kai ka samu abu, to wannan falala ce da rahama da jin kai daga Allah, saboda mi babu wanda ya sai hana abin da Allah ya bayar. Shi yasa kake ganin dan mu gane haka, wani ma zai iya samun wani abin da mutane ma ba sa so, amma da ke ba su ba suke bada, Allah ne yake bada, babu yadda suka iya. To da haka kuma wannan zai sa kenan, in kana neman abu ko ka neme shi a wajen Allah, ka kabata lokacinka wajen mutane, mutane ba sa iya wadatar da kansu, barantana su wadatar da kai. Da abin da ka tashi nema ko ka roki Allah, Allah shi ne mai badawa. Allahumma la mani'a lima a'taita, ya Allah babu mai hana abin da ka bayar. Wala mu'tiya lima mana'ata, kuma babu wanda sai ya bada abin da ka hana. In Allah ya rubuta ma za ka samu abu ba, in mutanen duniya za su yi tsaye ka samu wannan abin ba za ka samu ba. In Allah ya hana ka abu, to babu wanda sai ya baka wannan abu. In Allah ya baka kuma, babu wanda ya sai amshi. To haka ake so kowane musulmi ya zamanto yana da wannan kudiri, da wannan meke da suna, ka tabbatar da wani a cikin ranka, ma'ana ka tabbatar cewa babu wanda ya sai baka abinda Allah bai rubuta za ka samu ba, ko babu wanda ya sai hana ka abinda Allah rubuta za ka samu. Wala yanfa'u zal jaddi minkal jadd, ai la yanfa'u al-ghina aw al-mal aw al-jah, dukiya da matsayi da alfarma bata amfanar da mai ita a wajen Allah. Abinda zai amfane ka a wajen Allah shine ka zo mishi da da'a da biyayya. Amma ka kasance ka mai kuɗi, a nan duniya ne mutum zai zaka cika ido, in kana da wani matsayi ko wani abu zai ma amfani. Amma shi Allah shi ya baka matsayin, shi ya baka mulkin, shi ya baka kuɗin, shi ya baka alfarma. To alfarma mai alfarma, mulkin mai mulki, sarauta mai sarauta, kuɗin mai kuɗi, daraja mai daraja, bata amfanar da shi a wajen Allah. A ce wai saboda wannan kawai a daga ma kawa, Allah ya saka aljanna. Wala yanfa'u zal jaddi minkal jadd, ma'ana mai daraja da alfarma, wannan ba za ta amfane shi ba a wajen ka ba. Kina abin da zai amfani bawa shine da Allah yake cewa illa man atallaha bi qalbin salim, kuma Allah da lafiyar zuciya, zuciyar da babu shirka, babu bid'a, babu riya, babu hasada, babu bukulu, babu kyashi, babu bakin ciki, babu fatan shari ga 'yan uwanka, lafiyar zuciya, ka zo kuma da ayyukan da'a da biyayya da kyawun halayya da dabi'u, to wannan shine zai amfane ka wajen Allah. Amma matsayi mai matsayi bai amfana sa. Shi yasa za ku ga, za mu ga Allah ranar tashin kiyama zai ce limanil mulkul yau, wai mulki nawa ne a yau? Za a tara dukkan sarakai da masu mulki da masu matsayi da masu alfarma da masu daraja, duka a ce wai ina masu mulkin, ina sarakan, ina masu alfarma, ina duka shiru kake ji. Allah ce lillahil wahidil qahhar, a yau mulki na Allah ne shi kadai, magwayin sarki. To da haka kenan, Allah yana tunatar da, saboda in kaga mutum yana da kuɗi yana sa shi ji da kai da girman kai a nan duniya, da dagawa mai mulki haka, mai sarauta, mai matsayi. To wannan abin da kai a nan duniya, in kana ganin in kana da mulki kana samun alfarma, ana daga ma kawai ana ma abubuwa to anan duniya ne ba a lahira ba a lahira wannan baya ba amfane ka ba yana abin da zai amfane ka shine in kai aiki mai kyau kai abin da Allah yake so ka nisanci abin da Allah ya hane ka to shine wala yanfa'u zaljad min kaljad ma'ana Allah ma abucin mai daraja ko matsayi wannan daraja ko matsayin ba zai amfane shi ba a wajenka ba abin da zai amfane shi shine idan ya zo mu Allah da kyawun da halayya da dabi'a to insha Allah za mu sai anan karshen wa'ur rafa'i min ar-ruku'i fatan abin da muka faɗa na daidai Allah ya sa mu tarayyar lada kuskure da tuntuɓa harshe kuma Allah ya yafe mana Allah subhanahu wataala ya datar da mu ga baki ɗayan mu da yin abin da yake so Allah kuma ya ba mu ikon nisanta dukkan ababen da ya hane mu Allah subhanahu wataala ya dora mu akan kyawun dabi'u da halayya ya nisanta da mu daga miyagun dabi'u da halayya sharri da fitintunan zamani Allah tsare mu ga baki ɗayan mu Allah ya ɗaukaka musulunci da musulmai a ko'ina ya gaskantar da kafirci da kafirai Allah ya ba mu zaman lafiya a ƙasar mu ta Niger da sauran ƙasashen musulmi gabaki ɗaya. Allah subhanahu wataala ya mana maganin dukkan wani ta'addanci da dukkan wani danniya da zalunci a ƙasar mu ta Niger da sauran ƙasashen musulmi gabaki ɗaya. Muna roƙon Allah ya ma shugabannin mu jagoranci zuwa ga abin da zai zamanto alkhairi ne da ci gaba ga 'yan ƙasa da ƙasar gabaki ɗaya. Allah ya haɗa su da abokan shawara nagari. Allah subhanahu wataala mu ma ya ba mu ikon zamantowa nagari. Saboda Allah yana tsora mana shugabanni ne daidai da ɗabi'un mu da halayyar mu muka gyara ɗabi'un mu da halayyar mu sai Allah ya ba mu shugabanni daga tunda shugabannin daga cikin mu ne ake dauka dan haka muna roƙon Allah subhanahu wataala marasa lafiyar mu na gida da likita Allah ya ba su lafiya mu kuma Allah ya ƙara mana lafiya wanda suka riga mu gidan gaskiya daga cikin iyayen mu da kakanni da ƴan uwa da malaman mu duka Allah ya ji kansu ya gafarta musu sauran al'umma musulmi gabaki ɗaya mu kuma da muke raye Allah ya raya mu akan musulunci Allah ya kyautata ƙarshen mu yasa mu cika da imani in lokacin mu yayi dukkan damoyin mu Allah yayi mana matsalolin mu Allah yayi mana abin da ya fi ƙarfin mu Allah iya mana sa muna roƙon Allah ya biya mana buƙatun mu gabaki ɗaya na alkhairi muna roƙon Allah subhanahu wataala ya sa aljanna fitus ce makoma mu gabaki ɗaya Allah ya kyautata ƙarshen mu gabaki ɗaya Allah ya tsare mu daga dukkan sharri da bala'i da abin ki Allah subhanahu wataala ya sa mu gama da wannan duniya lafiya subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik السلام عليكم ورحمة الله وبركاته